Aje ne dai gwamnatin jihar Borno Honorable Kashi Kashitima yayi bikin cika shekaru 50 da haihuwa wanda yan wada bukon arziki suka shirya masa suka kuma dauki dawainiyar wasu marayu guda 50 da yan kungiyar Boko Haram suka kashe masu iyaye wannan dai shine karo na farko da gwamnatin jihar Borno ke gudanar da bikin cika shekara din hawar sakan karagar mulki shekaru 5 da suka gabata kenan wannan biki dai ya samu halatar yan wada bukon arziki cikin gida da waje ya hada hadda tsohon gwamnatin jihar Kano Dr. Rabiu Musa Kwankwaso wanda shi ma a baya ke dauki dawainiyar karatun wasu marayun da yan gungiyar Boko Haram suka kashe masu iyaye daga jihar Borno yayin da ita ma bankin Zine ta bada sanarwar cewa ta doki da wandar karatun wasu marayu guda 50 din har zuwa shekaru 9 masu zuwa inda ta bada cekin kudi daga cewa ba bayyana kono bane abin da ya kunshi cekin kudin gwamnati Shatiba dai ya nuna jin dadin sa game da wannan karramawa da yan wada bokan arzikin suka yi masa sai dai ya nuna bacin ransa da wasu furuci da yace bai gidansa na iya kansa wato tsohon gwamnatin jihar Borno Sanata Almadi Sharif wanda kuma shi gwamnati man tsohon kwamishina ne a ma'aikatu daban-daban har guda 5 a lokacin mulkin Ali Sharif din gama da irin furucin da Honorable Kashim din yayi
I never called Ali Sharif called me I went out of my way to be at peace with him
yace ban taba neman tashin hankali da Ali Sharif ba Ali Sharif ne ya nemi tashin hankali da ni na iya digin da zan yi dan tabbatar cewa mun zo na lafiya da shi
I can never insult him I will give him the privilege of insulting him I will give him the privilege of calling me taragana but the taragana is now 50 years old
yace ba zan taba zagin shi ba kuma shi na bashi dama yana ta zagi na har ma yana ce min karamin yaro amma yau ga karamin yaro ya cika shekara 50 a cewar gwamnati Kashin Shatiman
when he decided to become a God. That was when God in his infinite mercy decided to diversify him and bring him back to
yace duk lokacin da kai kokarin nuna cewa kai wani dan karamin Allah ne a lokacin da kuma ubangiji zai nuna maka iyakar ka ya kaskantar da kai
I sleep with Borno in my mind I wake up with Borno wallahi I swear in the name of Allah I am ready to die for the cause of Borno
yace ina kwana da Borno a zuciyata kuma ina tashi da Borno a zuciyata kuma ina mai rantsa maka da ubangiji cewa ina mai iya sadaukar rayuwa ta saboda Borno Dr. Rabiu Musa Kwankwaso dai tsohon gwamnatin jihar Kano ne wanda kuma halarci bikin cika shekara 50 na gwamnatin jihar Borno
mun kawo gudunmuwa ta taimakawa al'umma nan mun zo mun jajantawa gwamnati a wancan lokaci kuma mun zo mun dauki dalibai ko kuma yara kanana waɗanda suke wataƙila ba dan mun dauka su ba da zai wahala ma su samu makaranta
Honorable Usman Zanna na ɗaya daga cikin abokan gwamnatin jihar Borno da suka shirya wannan biki
da aka kawo saukin wannan fitinan da ake a Borno sai muka ga ya dace ya kamata mu taru mu yi masa wannan hidima kuma hidiman da za mu yi shine akwai yara da yawa a kasan Borno wanda ba su da iyaye ba su da uwa ba su da uba saboda haka mu taru an ce ilimi shine education komai saboda haka mu taru mu nema masa mu nema wa yaran nan ilimi mu nuna masa kuma bai taba sani ba cewa za mu yi masa wannan
Alhaji Isa Umar Gusaure shine sakataren tsare-tsare na wannan committee da kuma yin karin haske game da makasudin shirya wannan biki kamar haka
Allah Allah ya sa mun fara samun zaman lafiya sannan kuma gashi gwamnatin nan kusan kowane lokaci abin da yafi magana akai shine wato ainihin gina ilimi a jihar Borno
Jihar Borno na ɗaya daga cikin jihohin da ake da dimbin marayu bila adadin sakamakon hare-haren da yan gungiyar Boko Haram kan kai kan jama'a da ya haifar da yawaitar marayu da ma matan da suka rasa mazajensu sakamakon irin wannan iftila'i wanda da alamu an soma samun mafita ganin yadda jama'a suka soma komawa garuruwansu da yan gungiyar Boko Haram din suka daidaita a baya Haruna Dauda Biyu muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya
Thank you.